Horizon. Continue à l'imprimer. Il est disponible sur toutes les...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na dare. Ta fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na dare yau Litinin 19 ga watan Fabrairu na 2024. To bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban kasar Ghana ya ja hankalin takwarorin sa na kasashen Afirka da suka halarci taron gayyar kungiyar rayuwar kasashen Afirka EU da su yi azama wajen nemo sabbin dabarun bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka. Kasancewar tsarin tattalin arzikin duniya bai dace da tsarin kasashen Afirka ba. Sannan kuma za ku ji irin dambawar da ke gudana tsakanin shugabancin hukumar cin hanci da rashawa na jamhuriyar Niger na yanzu da kuma shugabannin kungiyar na baya. A sai shirin 'yan kasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari kan gabatar a duk ranar Litini a daidai wannan lokaci. Wannan makon kuwa shirin ya raja'a ne akan korafi da zargin tauye haƙƙin ɗan kasuwar dabbobi ta Oji River Ugwaba da ke Enugu a shiyar kudu maso gabashin Najeriya bayan da hukumomin jihar ta Enugu ta rusa kasuwar a makonnin da suka gabata. Sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma da yanzu sai a sake gyara zama domin a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yulia Navalnaya, uwar gida ga shugaban yan adawar Russia Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata, ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka, inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafar bidiyo, Navalnaya ta zargi shugaban Russia Vladimir Putin a matsayin wanda ya kashe mata miji.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея.
Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito Navalnaya cikin harshen Rashanci tana cewa mun san dalilin da yasa Putin ya kashe Alexei. Za mu sanar da ku nan ba da jimawa ba. Babu haufi. Za mu binciko waɗanda ke da hannu da kuma yadda aka kashe shi. Za kuma mu faɗi sunayen su har da nuna fuskokin su. Ta ƙara da cewa abu mafi muhimmanci da ya kamata su ci gaba da yi shine dorawa daga inda Alexei ya tsaya a fafutukar da yake yi. Mutuwan Navalny a wani gidan yariyin Rasha a ranar Juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar, yayin da kasashen yammaci suke zargin fada Kremlin da hannu a mutuwar tasa, inda shugaba Biden ya ce babu wata Putin na da hannu a kisan. Sai dai kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta Navalny, al'amarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, yana mai cewa gwamnati na kan gudanar da bincike kan lamarin. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau Litinin a kudancin Gaza, yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin Falastinawa wanda suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya haura 29,000. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce hare-haren na Isra'ila sun halaka mutum 107 cikin kwana guda, yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura 69,000. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta hada jimillar sunayen fararen hula da na mayakan Hamas a wannan kiyasin da ta bayar. Tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka furtsawa da su mata ne da ƙananan yara. Waɗannan hare-haren na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan shirin Isra'ila na kai samami a birnin Rafah da fararen hula ke neman mafaka. A yau Litinin, 'yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar Belize yayin da yake ratsawa ta mashigar Bab el Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima, wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular Laraba zuwa Bulgaria. Mayakan na Houthi sun fara kai hare-hare tun a watan Nuwambar bara, inda suke amfani da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a tekun Maliya. 'Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga Falastinawa da ke Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan manoma a Prague, babban birnin jamhuriyar Czech, sun datse zirga-zirgar ababen hawa da motocinsu na tarata a yau Litinin, a daidai kofar ma'aikatar noma a wani mataki na shiga zanga-zangar adawa da tsadar makamashi a sassan nahiyar Turai. yadda aka samu cunkoson ababen hawa kenan yayin da manoman suka datse sashi daya na tagwayen hanyar manoma a sassa da dama na nahiyar Turai sun yi ta shiga zanga-zanga a wannan shekara a kasashen Faransa, Poland, Jamus, Spaniya da Italiya a wani mataki ne yaki da matsalar tsadar rayuwa a wannan makon manoman a kasar ta Czech suka shirya shiga zanga-zanga ko da yake manyan kungiyoyin sun nesanta kansu da gangamin na limana da aka yi a yau Litinin lamarin da ya takaita zirga-zirgar ababen hawa an rufe hasumiyar Eiffel Tower wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon bude ido ke kai ziyara a duniya wacce ke birnin Paris a Faransa mayanda ma'aikatan da ke kula da hasumiyar suka shiga yajin aiki da nuna fushinsu kan yadda ba a fitar da isassun kudaden kula da ita kungiyar ma'aikatan hasumiyar sun ce rashin bata cikakken kulawa zai iya saka rayuwar masu ziyara cikin hadari wannan yajin aiki na zuwa ne yayin da birnin na Paris ke shirye-shiryen karbar bakuncin gasar wasannin Olympics wacce za a fara a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara wannan kuma shine karo na biyu da ma'aikatan suke shiga yajin aiki kan wannan dalili a ƙarshen karni na 19 Gustave Eiffel ya gina wannan hasumiya mai tsawon mita 324 wacce akalla mutum miliyan 6 suke zuwa don kai ziyara a kowace shekara
A kai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai zamu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. Inda shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya yi kira ga takurorinsa na gwamnatocin kasashen Afirka da su hada kai su dau matakin juya kaso 30 cikin 100 na kudaden asusun ajiyar su dake kasashen ketare a cibiyoyin hada-hadar kudi na Afirka da nufin inganta ma'aunin waɗannan cibiyoyi yadda za su tallafawa cigaban Afirka Idris Abdullah Gareka
Shugaba Akufo-Addo ya yi wannan kira ne a yayin jawabin da ya gabatar a taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da aka gudanar a taron shugabannin kungiyar tarayyar Afirka karo na 37 taron wanda aka yi wa takin kafa cibiyoyin hada-hadar kudi ta tarayyar Afirka a tsarin ajandar Afirka don soke fasalin tsarin hada-hadar kudi na duniya
We're all in agreement that the way the global financial architecture works at the moment it doesn't work in our favor and that there's the need to make some fundamental systemic reform.
Yace dukkanmu mun yarda cewa yadda tsarin hada-hadar kudi na duniya ke aiki bai taimaka mana kuma akwai bukatar yin wasu muhimman sauye-sauye a tsarin. Amma yin hakan kuma na bukatar mu yan Afirka mu dauki su matakai da za su taimaka mana wajen samun kudaden da za su tafiyar da tattalin arzikin mu. Shugaban ya kara da cewa idan har aka samu hanyar kara karfin samun kudade ga cibiyoyin Afirka to lalle an samu turbar samar da kudaden cigaban Afirka bincike da aka gudanar ya zuwa shekarar 2021 na cewa jimillar ajiyar kasashen Afirka da ke kasashen waje ya kai kimanin dalar Amurka trillion 1.1 Shin ko me yasa kasashen Afirka ke ajiye waɗannan magudan kudade a ƙasar waje? Tambayar da nayi wa masanin tattalin arziki da harkokin kudi Hamza Tijjani kenan.
Kudin da ake ajewa daga kasashen waje musamman wasu bankuna daga Turai akan ajiye su ne kan imma dalan Amerika, Euro ko kuma wani lokaci ma akan ajiye su kan gold. Duk lokacin da yake kasanta shiga masala na wurin faduwar darajar kudinta ko kuma za ta yi wani cinikayya da kasashen waje akan yi amfani da wayannan kudade da yake adana. To kira da yi cewa wannan kudaden kaso 30 ne kada kai kasashen Turai a bar su nan nahiyar Afirka musamman za ya adana su daga African Development Bank, Afreximbank Bank wayannan duka zai taimaka
a cikin an kwanakin nan da shugabanni da gwamnatocin kasashen Afirka sun kara kaimi wajen kafa kungiyar lamuni ta Afirka da cibiyoyin hada-hadar kudi na AU guda uku waɗanda suka hada da babban bankin Afirka ECB asusun ba da lamuni na Afirka AMF bankin zuba jari na Afirka AIB da kirkirar kasuwar hada-hadar hannayen jari wani malamin tattalin arziki da harkokin kudi a jami'ar islamiyya ta Ghana kuma babban daraktan daddalin muhawara da bada shawarwari wato advocacy and policy alternative forum malam Nuhu Iliyasu ya yi karin bayani ga alfanun da za a samu idan aka yi aiki da shawarar
in African countries suka retain 30% of foreign reserve na suka aje da financial institutions in Africa what it means is that governments na su je wuzi su karbi loans at concessional rates and ya taimaka government na in its development activity
yace idan gwamnatocin Afirka suka rike kashi 30 cikin 100 na kudaden da take ajiyo a waje idan gwamnatocin suna bukatar rance za su iya zuwa su amsa ba da ruwa ba wanda zai taimaka wa gwamnatocin gudanar da ayyukan ci gaba haka kuma ɗan kasuwar Afirka za su iya zuwa su samu rance su bunƙasa kasuwancin su kuma hakan zai bude ayyukan yi da kuma kawo ci gaba a Afirka shugaban kasar Kenya William Ruto a jawabinsa ya nuna goyon bayansa ga wannan shawarar shugaba Akufo-Addo ya gabatar yace shawarar na da matukar muhimmanci idan nahiyar Afirka na son tsallakewa zuwa mataki na gaba Idris Abdalla Babu sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdalla daga harkokin tattalin arzikin nahiyar Afirka kuma za mu tabo batun siyasar cikin gida a jamhuriyar Niger inda wani kace na ce ya kullo kai tsakanin mahukuntan hukumar yaki da almundahana wato Koldef da shugabannin hushudaddiyar hukumar Halsiya bayan da a ƙarshen mako shugaban hukumar na yanzu da gwamnatin mulkin soja ta kafa ya zargi tsohuwar hukumar da lalata wasu muhimman bayanai kan binciken lamarin da yace yana tarnaki ga ayyukan binciken da ke gudana a halin yanzu sai dai kwamishinonin tsohuwar hukumar cikin wata sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin wata gamayya sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mune Barma ya aika mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto
a yayin da yake bayani wa manema labarai a ƙarshen wata ganawa da shugaban majalisar CNSP a ƙarshen mako shugaban sabuwar hukumar Koldef mai yaki da almundahana Colonel Abdul Wahab Jibo ya sanar cewa shi da mukarrabansa suna samun nasarori a ayyukan kwato kudaden da aka wawura
to be laid to 5,644,000,000
yace bitar waɗannan ayyuka a halin yanzu na nunin sun kwato sama da miliyan 15,000,000 na sefa abinda ya matukar kayatar da shugaban kasa har ma ya ƙara jaddada musu goyon baya in ji shi shugaban hukumar yace turjiyar da suka fuskanta ita ce wacce ke da nasaba da Halsiya domin a cewar sa ita wannan tsohuwar hukumar yaki da cin hanci ta lalata dukkan bayanan binciken da ta gudanar a zamaninta in banda wasu takardun koke-koken da ta damka musu sai dai a wata rubutacciyar sanarwar da suka aike wa manema labarai kwamishinonin shudaddiyar hukumar ta Halsiya sun yi watsi da wannan zargi da suka kira marar sushe balle makama a cewar su dukkan bayanan da ake magana a kansu suna nan a hannu saboda haka ba abin da aka lalata hasali ma hukumar ta Koldef bata taba nuna bukatar samun wasu bayanai ba an banda rahotannin da ta bukaci ta samu daga Halsiya kuma aka bata in ji sanarwar haɗin gwiwar kwamishinonin tsohuwar hukumar ta Halsiya tuni yan fafutuka suka fara bayyana takaici akan wannan dambarwa da suke ganin ba abinda za ta samar face haddasa koma baya a yakin da aka kaddamar da barayin dukiyar kasa Ibrahim Namewa mamba ne a kungiyar farar hula ta MPCR
duka dai dan kasar Niger ne suke ga aiki a ga namu gani bai kamata ba a ce ya furta wata magana ba cikin ba an bi sauda kawa dan saboda a gano da cewa ko akwai niyya ta a hana mishi ko kuma yalla ba a ce an hana mishi ba bai kamata ba a samu irin wannan abubuwan tsakanin su
shi ma shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na mai nuna rashin jin dadin wannan cece-kuce ko da yake a cewar sa alama ce ta gazawar sabuwar hukumar a yakin da aka dora mata alhakin aiwatarwa
abinda ake jira gare ta ba same shi ba na biyu kuma ta haito da sheri ga tsoho kungiya kenan kaga yana nuna cewa Koldef ba ta ke ga aiki fi sabilillahi kuma manufar da aka sa mata na jiran cewa da za a aiki dan kasa ba sabo ba bambanci ba shi ake ciki ba
cin hanci da almundahana na daga cikin manyan matsalolin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke dabaibaye tattalin arzikin nishar da cigaban al'ummar ta a baya dukkan hukumomin da aka dora wa wannan nauyi sun yi fama da turjiya walau ta 'yan siyasa ko daga mahukunta abinda ya sa aka wajabta wa jami'an da abin ya shafa rantsuwa kan littafi mai tsarki domin tabbatar da adalci da gaskiya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Barma masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
'yan kasa da hukuma
tana barci ta gaba da fita Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashi.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnatin Enugu muna mata biyayya, to kuma ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba.
Sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri, chairman din farko wanda ake kira sa Malam Baba. To yana da takardun da aka bashi wannan wuri.
Muna so a biya mu jiya asaran da muka yi, don na biliyoyi ne rori ne. Bayan an biya mu jiya asaran da kuwa su gaggawa su taimaka mutane da abinci.
Yau shirin na kudu maso gabashin Najeriya kan takaddama da korafin ƴan kasuwar dabbobi ta Ojin River Ogoba da hukumomin jihar Enugu suka rusa a kwanakin da suka gabata. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙin sa ya tattara kodi ko ke na samu
madalla. Masare ƴan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar Oji River Ogwaba da ke gefen birnin Enugu na jihar Enugu ta kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da kokawa kan zargin tauye haƙƙi da ƴancin su da gwamnatin jihar ta yi ta hanyar rusa kasuwar ba tare da biyan diya ko maye musu gurbinta ba. Ɗan kasuwar da galibin su ɗan asalin yankin arewacin Najeriya ne da ke gudanar da harkokinsu na cinikayyar dabbobi a kasuwar sun ce sun kwashe tsawon lokaci suna harkokinsu a wannan kasuwa bayan sun mallaki filinta ta hanyar da ta kamata. Duk da cewa an kwashe ɗumbin shekaru aru-aru ana safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi daga yankin arewacin Najeriya zuwa kudanci domin cinikayyar su, amma har yanzu galibin ƴan kasuwar da ke wannan hidima ba su kai ga samun sukunin mallakar filayen kasuwa ba na dindindin. Akan ta sanya a kusan kowane lokaci ake samun takaddama tsakanin mahukunta a jihohin yankin kudanci da waɗannan ƴan kasuwa dangane da haƙƙin mallakar filin kasuwa, al'amarin da ke kai ga zargin tauye haƙƙi da ƴancin gudanar da kasuwanci kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi. Irin wannan yanayi ne ke faruwa tsakanin ƴan kasuwar dabbobi ta Oji River Ogwaba da gwamnatin jihar Enugu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin Mulami da Abubakar ya hada mana.
A baya-bayan nan ne dai wasu al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar inda kuma suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun rusa musu kasuwarsu ta dabbobi a jihar ta Enugu wanda suka mallaka shekara da shekaru, lamarin da suka ce ya haifar da babbar hasara inda ma kawo yanzu suke ci gaba da bayyana irin matsalolin da suka shiga ba tare da samun wani dauki ba. Ga abinda shugabannin kasuwar ke cewa.
Ahmadu Malani Jajere, mataimakin sakataren kasuwar Garki. Kasuwa dai abin da ya faru, gwamnatin Enugu muna mata biyayya, to kuma ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba. To tana ce mana mai gana ko tsaro ne, to mu kuma muna daidai tsaro daidai gurgudun mu, bata ba mu wani sabon wuri wanda ta rusa ta ce ga sabon wuri da ta ba mu, bata ba mu ko ina ba, sai da ta zo ta yi rusau ta bar mu. Yanzu haka nan yanda ka gani mutane suna nan a ranar suke ganye, ba mai shagon ma ba inda zai kasu ta hannu, sai na kara suke rana yana ya yi ajiye ne ma yana zuwa.
Suna na AA Shakilin, ni National Secretary ne na Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria. Sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri, chairman din farko wanda ake kira sa Malam Baba. To yana da takardun da aka bashi wannan wuri, domin wannan wurin gwamnati ne ta bashi, ta bada wannan wuri Hausawa su zauna, sannan sun zauna sun gyara. To amma duk lokacin da aka zo yunkurin magana rusa kasuwa, yakan ce lalle kasa ba nasa bane, amma a biya Hausawa kudaden da suka kashe a wannan wuri domin su mallaki kasan su. To haka muke ta yi da su, magana da yake babu shi an rusa kasuwa ne dai kawai ba son zaman ƴan arewa wannan wuri.
Kamar ba wani zargi da aka yi muku ta bangaren tsaro?
Magana tsaro ka, ai gwamnati su ne suke da haƙƙin tsaro, ai mu ne muna da ƴan banga ne wanda suke gadin wayannan mutane, kun daga dambo muka ɗebo su, su suke gadin mutane. Kuma tun da aka kawo ƴan banga a wannan wuri, Allah ya taimake mu muka samu sauki, wanda da ta rana ana zuwa ma harbi dan sana dauki bindigar sa, amma tun da Allah ya taimake mu muka zo da ƴan banga daga arewa, su suke zare mana bishiyoyi mu.
Eh suna na Alai Bello, eh kasuwar Agumba Garki, a Enugu State, Kujiriba Local Government. Gargadi dai da suka famu mu chairman local government ya zo kira mu yake rajin ma za a zo a rusa kasuwa tsakanin da zuwan sa da rusar da za a yi ko na dai. To mu kuma da wata abu ko na dai muka je kai wannan abun kira ko cinin sa ne bakin gwamnati bane. A ce ya ba ku ce ko na dai a wadu da aka mu muna so a biya mu tiya asaran da muka yi gaskiya asaran nan kan fa yana da yawa. Don na biliyoyi nerori ne ba magana mu. Ice ga iyaka kan bayan an biya mu diya asaran da wasu su gaggawa su taimaka mutane da binci.
Bayanai dai sun nunar cewa an rusa shaguna sama da 500 a wannan kasuwa har ma da gidajensu da suke kwana. Mutanen garin kuma suna ci gaba da cewa wannan lamarin ya haifar da matsin rayuwa musamman da rashin wurin kwana. Ga ma abin da suke cewa shi ma wani da ke zaman dan kasa a jihar ta Enugu da aka rusa ma shago ya ce bai san iya hasarar da ya yi ba.
Suna na Tayyibu Suleiman Sala. Gaskiya halin da ake ciki mutane suna cikin halin da ba kyau. In ka zo mutane a waje su kwana wasu kan ma a wajen ma sai ta Allah wasu abun da za su ci ma yana yi musu wahala. Amma an rusa bayan Allah da yawa don shaguna da yawa da gidaje da yawa wasu kan ma wanda suke da dan hali ma sun tura mata yin su gida. Wasu wanda suke da hali kuma sun sake sayan kayan abubuwa sun zo a wajen suke sayarwa. In ka kalli bayan Allah kan gaskiya ba mu cikin yanayin jin daɗi. To babban abun ma suka ce kuma za a zo a rusa inda sauran inda muke zama za a rusa za a bar fili ne kawai.
Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci. To sai ka ga an more yanci. Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina yau ga wasu nan kuke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara hada guruma tsakani kan akara.
Gwamnatin jihar Enugu ta ce ta rusa wannan kasuwa ne sakamakon gararin taɓarɓarewar tsaro a wannan kasuwa. Musa Uche Anyam shine shugaban hukumar tsaftace birnin Enugu, na kuma tuntube shi ta wayar salula.
We are after the criminals, the prostitutes, the drug dealers, the gun runners. We are after all those chances that are there because we don't want another.
Yana cewa ne mun rusa wannan kasuwa ne sakamakon zargin da muke musu na aikata ba daidai ba musamman kan matsalolin tabarbarewar tsaro a wannan kasuwa. Mun tabbatar da cewa suna ta'ammali da miyagun kwayoyi da aikata laifuka daban-daban da suka shafi sayar da miyagun kwayoyi da kuma mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba. Ba ma son abin da ya faru a kasuwar dabbobi ta Lobanta da ke nan jihar Enugu ya sake afkuwa a wannan kasuwa. Shi ya sa muka dauki wannan mataki.
Because we don't want another repeat of Lobanta in Enugu state. So those are the
and da take ana zargin Fulani a Najeriya da cin karan su ba babbaka musamman kan harkokin tsaro lamarin da suka sha musantawa. Ga abinda mataimakin shugaban kungiyar kasuwar dabbobi a jihar ta Enugu ke cewa dangane da wannan zargi.
Ba abun da muka gani ba mu ga komai ba nan. Don ba mu ga wanda aka kama ba, wannan ce kina zargin ba mu ga wanda aka kama. Muka tabbatar ga wanda aka kama ba mu ga shi ba. To yan banga mun dade da su. Wannan kusan tun da aka kusan kafa kasuwar bai wuce shekara ɗaya na biyu ba aka kawo su garin nan. Ko ba su da illa da cewa wani abu suna nan muna tare da su.
To Allah ya kyauta. Masu saurare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Saffato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilimi shine manufar mulkin kanmu.
A gaida na Kwari yanzu kuma sai
kasashen Najeriya da Afirka sun daga sama sosai a jadawalin mafificin kasashe ta haujin kallon kafa na duniya na hukumar FIFA bayan da suka fafata wasan karshe ta gasar kallon kafa da cin kofin nahiyar Afirka. Duk da kashin Najeriya da ta sha a wasan na karshe ta daga sama har matakai 14 inda yanzu ta koma kasa ta 28 a duniya kuma ta uku a nahiyar Afirka. Afirka da ta lashe gasar ta Afcon kuma ta haura matakai 10 inda ta koma ta 39 a duniya kuma ta 5 a nahiyar Afirka. Morocco ta ci gaba da dare matsayin ta na kasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta 12 a duniya duk kuwa da wajarar da ta yi a zagaye na biyu na gasar ta nahiyar Afirka. Yayin da Senegal take ta biyu a nahiyar Afirka kuma ta 17 a duniya bayan da ita ma ta fice daga gasar a zagayen na biyu. Kasashen Tunisia da Algeria kuma sun sami koma baya ne a yayin da suka faɗi matakai har 13 kowannensu sakamakon ficewar su to a matakin rukuni na gasar, inda Tunisia ta koma ta 41 a duniya ita ko Algeria ta fice 43. Rahotanni na bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe ya cimma matsaya da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain, inda ake sa ran zai koma takale da a karshen wannan kakar wasanni. Mujallar wasanni ta Maka ta tabbatar da cewa tuni dan wasan dan kasar Faransa ya rattaba hannun kwantaragi da Madrid makonni biyu da suka gabata wanda za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Yuli. A ranar talatar da ta gabata ne Mbappe ya shaidawa kungiyar ta PSG aniyar sa ta barin kungiyar a ranar 30 ga watan Yuni. Aka haka ne kuma ya nemi kungiyar da kada ta yi masa tayin sabon kwantaragi. Yunkurin Real Madrid na farko na mallakar Mbappe ya haɗu da cikas a shekara ta 2022 sadda ɗan wasan ya yi amai ya lashe bayan cimma matsayar kwantaragi da kungiyar. Wasu rahotannin daga kasar Italiya kuma na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar Napoli na duba yiwuwar sauya mai horar da 'yan wasan kungiyar Walter Mazzarri. Hakan na zuwa ne sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta tun somawar aikinsa da kungiyar a watan Nuwamban da ya gabata, inda ya sami nasara sau 5 kacal a cikin wasanni 16 da ya jagoranci kungiyar. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta tuntuɓi mai horar da 'yan wasan kasar Slovakia Francesco Calzona domin mai gurbin Mazzarri. Calzona ya taɓa aiki a Napoli a matsayin mataimakin mai horar da 'yan wasa ƙarƙashin jagorancin Maurizio Sarri da Luciano Spalletti. A baya kaɗan an yi tare da raɗin da ke alaƙanta Jose Mourinho da komawa ƙungiyar ta Napoli bayan da ya raba gari da AS Roma a watan da ya gabata. To sai dai babu rahoton wata tattaunawa a tsakaninsu kawo yanzu. Ƙarshen labaran wasannin kenan, mu kasance lafiya.
To a gaida Mursala Sanyin na. Kafin mu yi sallama da ku masu saurare ga labarai amma a takaice.
Yulia Navalny, uwar gida ga shugaban yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata, ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka, inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafar bidiyo, Navalny ta zargi shugaban Rasha Vladimir Putin a matsayin wanda ya kashe mata miji. Mutuwar Navalny a wani gidan yarin Rasha a ranar Juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar, yayin da kasashen yammaci suke zargin fadar Kremlin da hannu a mutuwar tasa. Sai dai kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta Navalny. A yau Litinin, ƴan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar Belis yayin da yake ratsawa ta mashigar Bab el Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima, wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular Laraba zuwa Bulgaria. Mayakan na Houthi sun fara kai hare-hare tun a watan Nuwambar bara, inda suke amfani da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a tekun Maliya. Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga Falastinawa da ke Gaza.
To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku masu saurare. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Wamai Nandudi da ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi da gaske.